Wani magidanci mai suna Dr. Haruna Musa Bahago da ke zaune a garin Salka a yankin karamar hukumar Magama ta jihar Niger Nigeria ya gabatar da takardar koke ga kwamishinan ƴan sandan jihar Niger akan wani hukunci da wata kotun majistare da ke Nasko ta yanke ma wasu mutane 12 da suka yi ma ƴarsa ƴar shekara 11 fyaɗe a can garin na Salka. Lamarin dai ya faru ne tun a ranar 19 ga watan 12 na shekara ta 2016, inda tun a wancan lokaci ne aka kama mutanen, kuma kotun majistaren da ke Nasko ta ci su tarar naira 520,000, inda dama kuma tun da farko sai da ‘yan sandan garin na Nasko suka karbi naira 325,000 daga hannun waɗanda suka aikata wannan laifin, kamar yadda takardar koken ta nuna. Amma daga cikin jimillar naira 844,000 da aka karba daga hannun masu laifin, naira 25,000 ne magidancin ya ce an bashi domin ya kula da yarinyar da aka saka ya sunanta, wadda a yanzu haka take ɗauke da juna biyu a sakamakon fyaɗen da waɗannan mutane 12 suka yi mata. Barista Ibrahim Regi shi ne lauyan magidancin ya yi ƙarin bayani.
Rip fyaɗe kenan, domin yarinya shekara 11, maza ƙaramin su a ciki shi da mai ɗan shekara 24, duka sun asali su gaban kotu. Sannan kuma aka ce kotu ta kuma caje su mutanen nan sun kawo kuɗi sun ba kotu naira 520,000. A cikin 520,000 abun bakin ciki, abun bakin ciki. Abun da aka ba mahin yarin ne naira 28,000.
Na ne kenan.
Wai na ya je kula da ɗaya shi.
Wannan wata kotu ce ta wannan.
A nan Majistri Kot ta Nasko. Yanzu haka yarinyar na nan gida ba lahiya kuma tana da ciki. Kaga abun da ɗan sanda da kotu suka ansa wurin mutanen aka cike su naira 845,000.
Yanzu me kuke so su hukuma?
Yanzu akwai takardar da ya kai na koke a wurin kwamishinan ƴan sanda na jihar Niger a sake kama waɗannan mutanen.
A lokacin da na tuntuɓi ma'aikatar shari'a ta jihar Niger, ta ce ta san da batun kuma tana gudanar da bincike domin gano gaskiyar lamarin. Shi ma dai kwamishinan ƴan sandan jihar Niger ya ce ya samu takardar koken magidancin, in ji kakakin ƴan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana.
Mun samu wannan korafin, sannan kuma mai girma kwamishina ya bada izini a bincika, ya tura ma shi ACCI ne.
A halin da ake ciki dai, ma'aikatar kula da kare haƙƙin yara ta jihar Niger ta bayar da sanarwar shiga cikin lamarin. Barista Maryam Kolo ita ce babbar daraktar ma'aikatar.
To a ƙalla dai har yanzu dai bamu gan yarinya din ba, amma muna sa rai zuwa yau ko gobe in Allah ya yarda baban yayi alƙawari zai zo da ita.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.